فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin juma'a na professor Egondu da ke nan unguwa Akilla a jihar Sokoto inda muke karatu tafsirin alqur'ani mai girma a kowane iri cikin da kuma ta ramadan yau talata 14 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin Fussilat jiya mun tsaya aya ta 16 yau zamu tashi aya ta 17 wa amma Samud
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم
فاروف إن أغبوا فقل أنذرتكم
فأما وَأَمَّا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذابا في الحياة الدنيا والعذاب الآخر أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العذاب على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
Ajiye mun fara tafsirin wa'innan ayoyi Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu fa in anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adin wa samud, idan kun kauce kai to ina yi muku gargaɗe awa irin wadda ta samu adawa da samudawa. Kun mun karanta ayoyi da ta yi magana wai abinda adawa suka yi, suka kinjire, suka karyata, suka ce man ashaddu minna quwwa, suna ganin sunda sun fi kowa ƙarfi. In an yadda sun fi kowa ƙarfi, to ai akwai wanda ya halice su shi ya fi su ƙarfi. Allah ya ce ya aiko musu iska mai tsananin sanyi cikin kwanaki da ke bibiyar juna, kuma ya halaka su. Za ka ji mun yi duk wannan bayani. Sai yau Samudawa dama ya ce fa in a'udu fa kul anzaltukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa samud. To adawa mun ji abinda aka halaka su, mun ji laifin da suka yi, girman kai suka yi, suka rufu da karfin da Allah ya ba su, suna ganin wofi su karfi, za su babu abinda zai aukuwa, tunda su suka fi kowa karfi, sai Allah ya isko musu ɗaya daga cikin rundunoni na shi ne iska, wanda ba a jin kuka ne sai dai ya zo. An ga iska ya gari ana jin kuka ne, sai Allah ya aiko musu wanda ba a jin kuka ne, iska na azaba mai tsananin sanyi wanda shi ya sanadin halaka su. Wanda kuma su yi tsammanin iska zai halaka su ba, ya ce Allah yana da rundunoni za su ci ne, kuma ba su ci iska ba, kuma irin iska da yake zuwa babu sauti to bai saba halaka suwa ba, amma irin shi Allah ya aiko musu ya halaka su. To ga Samudawa su kuma, sai Allah ya ce wa amma Samudu, amma su kuma Samudawa wanda aka haka mu ne Annabi kenan, Annabi Salih ko, sai Allah ya ce fa hadainahu, mun nuna musu hanyar shari'a, amma fastahabbu al'ama 'ala al-huda, sai suka zaɓi makauta akan shari'a. Don haka Allah ya ce ya yi musu bayanin hanya, ya shiryar da su, amma suka ƙi bi. Fa akhadhatuhum sa'iqatul azab al-ghul, sai tsawa ta azaban walakanci ta ɗauka musu. Bima kanu yaksibuna, saboda abin da ya suka kasance suna aikatawa. Haka ne Allah ya ce wa amma Samudu fa hadainahu, amma Samudawa mun shiryar da su. Allah ya shiryar da su fastahabbul ama 'ala al-huda, suka zaɓi makauta akan shari'a. Wannan shari'a ita ce ma hidayatu dalala, dama shari'a ta kasu kashi biyu Qur'ani mai magana, akwai hidayatu dalala ta an nuna ma mutum, an nuna maka wa hadaina mun nadidai, an nuna maka ga hanyar shari'a, ga hanyar ita ce wannan. Akwai hidayatu tawfiq, wanda yake kuma Allah ya gatar da kai ka bi sai kasance wannan hidaya ka ta yi, kamar ta cikin suratul an'am da Allah ya ba mu labarin annabawa shirya su guda 18, ya ce ulaika alladhina hadahumullahu fa bi hudahum muhtadi, wa'ancan su ne ulaika, ila ulaika alladhina hadallahu fa bi hudahum muhtadi, wa'ancan su ne wa'anda Allah ya shirya su da shari'ar su ya kamata ku yi koyi. Kaga wannan shari'a ce ta tawfiki wa'anda Allah ya dakatar da su, wannan kuma shari'a ce ta an nuna musu hanya. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yi haka a cikin suratul qasas da kuka wuce, yace innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha'u, ba ka shiryar da wanda ka ga dama, Allah ke shiryar da wanda ya ga dama, ba ka shiryar da wanda ka so, Allah ka shiryar da wanda ya ga dama. Amma zai zo muna in mun gama wannan fusila da zo mu cikin suratul shura tun zuwa karshen ta, Allah yace wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, kana shiryar suwa can, innaka la tahdi nan, innaka la tahdi. Kaga ko wace in kun fahimci bambancin shari'a guda biyu, sai gane wace ne shari'a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa ga hanya, madaidaiciya shari'a ta bayani. duk wanda ya sauri bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya san hanya ce ta shari'a yake fadi ga abin da za a iya kai aljanna ga abin da za a iya kai wuta ga abin da za a iya halaka ga abin da za a iya shiryar ga abin da annabawa suka yi a baya da mabiyansu ga abin da ya kamata ku koyi to irin wannan shari'a ita ce ma hidayatu dalala ta nunawa ina nunawa amma ka ta mutu sai ya ansa ya bi to Allah ya ce mu annabi sallallahu alaihi wasallam game da bafa ne Abu Talib to kai baka da wannan Allah da wannan don haka Allah da ya shirya wadance ya ce ulaiikal ladina hada Allahu fa bi hudahu muqtade su ne wanda Allah ya shirya suwa ku yi koyi da shari'ar su ku bi hanya shari'ar su Allah ya ga ya shirya da su in ka fahimci kai ma bai wa'azi da kake babu abin da kake idan Allah ya ce mun shirya da kan mudawa suka zabi makauta akan shari'a to wa kake kace in ka fadi kai sai ayi yanzu Allah da ke ne ke cewa san mu dawa mu shiryar da su mun nuna musu hanya suka zaci makauta akan shari'a to kai din da kace in kai na ka wa'azi dole sai an bi ko kuma mai wa'azi kaza in da yayi kaza da an bi shi ba haka bane Allah shi ke bude zukatan mutane yake bude zukatan wa'azi ga dawa ya shiryar da su wanda Allah bai nuna da shari'a ba ba zai shari'a ba dan shi kullu annabi sallallahu alaihi wasallam magana yace man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida ko man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la duk wanda Allah ya shirya suwa to ba zai face ba wace irin shari'a ce idan yake tawfiq ce irin shari'a ta Allah ne muwafaqa zai tafi amma kowa Allah ya nuna mai hanya kowa ya san daidai kowa ya san ba daidai ba wannan shine bambanci ahlus sunna da jabariya da qadariya jabariya yake ganin cewa duk abin da mutum ya yi akai to shine haka wata cilar tashi akai kahiri bai da yi cilar tashi akai yayi kahirci su kuma qadariya su ce asali ba amma kaddaro mai komai ba kawai shi ya zaba ya tafi ahlus sunna suna tsakiya ba su bi hanyar qadariya da mu'tazila ba sannan ba su bi hanya ba su bi hanyar jabariya ba zaka tsala ya ce wa amma samudu fa hadainahu amma samudawa mun shiryar da su wata mun nuna musu hanya fastahabbul a'ma ala alhuda suka zabi makamta suka zabi ai magana makamta na ba ana nuna ta ido ba ana nuna ta basira akwai a'mal basar akwai a'mal basira makahu wanda bai gani da ido wannan rashin lafiya ce ba illa bace sannan amma akwai wanda Allah ya zabi mu basira ita ce makanta mafi muni kuma yace Allah ke magana anan fastahabbul a'ma ala alhuda suka zabi makanta akan shari'a fa akhadathu sa'iqatul adabil huni ke tsawa ta same su ta azabin walakanci a adawa halaka su da kissa saboda su kuma halaka su da tsawa bima kanu yaktibuna saboda abin da suka kasance suna aikatawa wato wannan ma yana nuna cewa har yanzu dai falamma zaku azazallahu qulubahum ji bima kanu yaksibuna saboda aikin da suka yi zaka wanda Allah ya fassuwa yana fassai ne saboda an bura mai hanya sai ya karkace da gangan in ya karkace da gangan sai Allah ya ingiza shi inda ya tafi wanda kuma ya shiri ya kama hanyar shari'a sai Allah ya kara mai shari'a sai Allah ya ce wa najjina alladhina amanu muka tsantsar da wa'in suka yi imani wa kanu yattaqun suka kasance suna da takwa zaka ga Allah ya kawo labarin wanda ya halaka saboda sun yi sakaci saboda ba su bi ba saboda sun karkace Allah ya karkatar da su sai Allah ya kawo labarin wanda suka shirya su kuma sun yi imani suna da takwa zaka yi kokarin kamantawa qaribu wa sajidu ku yi kusa kusa ku yi kokarin kamantawa ku yi kokarin daidaitawa sai Allah ya yafe maka kokarin da aka yi sai kuma ya kara daidaitar da kai wallazina hadau zadahu hudan wa atahum taqwahu in kai yi kokarin shiriya wallazina ja'u fina lanahdiyannahu subulana in kai yi kokarin biya hanya to Allah sai kokarin latar da kai amma in kai yi kokarin kaucewa da gangan sai ya kasance an tabbatar da kai ka koma kasa sai kasance an biyar da kai an biyar da kai son ranka da kowanne mai kokari sai abin da bayan Allah ya kawo su duka sai ce wannan jinan ladina amanu duka tsarsar da wanda suka yi imani wa kazu ya tabo suka kasance suna da takwa zaka kai kokari kai imani kai kokari kai takwa ko kullun da kake iyawa sai Allah ya kama Allah ya kama muna wa yawmul qiyamah wa yawma yusharu a'la
حتى وإذا جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم جلستم علينا قالوا أنظر الله الذي أنظر كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون
sai Allah ya ce wa yawma yushawwa adaullahi ila an-nar ta'ammatan musu wanda za a gargada makiya Allah zuwa wuta ko hum yuzaun ala izake yasu zuwa wuta wato babu mutunci babu karamawa haka za a tura su a walakanci za a tura su zuwa wuta hatta idza ja'a ja'uha har lokacin da suka zo inda wutar shahida alaihim sabbuhum wa absaruhum wa juluduhum sai da cin su da ganin su da fatan su duk su yi shegu akan su bima sanu ya'maluna na abin da suka kasance suna aikatawa mun karanta irin wannan a baya mun karanta hadisi da ke bayani akan haka wa qalu lijuludi lima shahidtum alaina sai su dinga aibata sashi sai aibata sashi sashin jiki ya aibata sashi sai su ce ma jikin su don me kuka yi mana shegu qalu anzafana allah alladhi anbaqa kull shay allah nan da ya sa komai yayi furuci shi ma shi ya sa muka yi furuci a yau wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un allah ne shi ya halitta ku lokacin farko kuma zuwa gare shi za ku komawa wannan ayata abin da zai aukuwa ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya yadda za a wannan abu a ranar tashi alkiyama kamar yadda hadisi ya inganta daga al-bazzar ya ruwaito shi daga Anas bin Malik radiyallahu anhu kala yace fahika rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin wa tabassam wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya yayi murmushi faqala sai yace ala tasaluni an ayi shay'in bahittu ba za ku tamban ba misali dariya qalu ya rasulullah min ayi shay'in bahitta suka ce ya manzo Allah bisa ka dariya qala ajibtu min mujadalati al-abd rabbahu yawm al-qiyama yace mamaki ne yadda bawa ke dayayya da ubangiji shi ranar al-qiyama yaqulu ay rabb yace ya ubangiji alaysa wa'adtani an la tadhlima li shin ba kai min alkawari ba ba zaka zalunce ni ba qala bala sai Allah yace haka ni fa yaqulu sai bawan yace fa inni la aqbalu alayya shahidan illa min nafsi Allah bai yi da shedun kowa ba sai na kaina ni ka san yau din zama shedun kaina da kaina kamar hani wajin fa yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah tabaaraka wa ta'ala sai yace awalaysa ka fadi shahidan yanzu baka yadda da ni ba in zama ima shedu wa bil mala'ikati kiramin katibina baka yadda da mala'iku ba wanda suka zace suna rubutawa wanda da ba su sabon Allah al-kiram masu karanci qala fa yubaddilu hadha al-kalam ya rawi yace shi da bai da kowa ba sai kai ne shi da shi ka so ya kai ne shedu bai yadda da shedu Allah ba bai yadda da mala'iku ba to dai ina ga ya sai da zai kutawa ya gode abin da ba haka bane qala fa yuktamu ala fihi sai a rubuta baki ne wata takallamu arkanu sai rukunai ne ga fai ne sai su yi magana bi ma sai ya amal da abin da ya kasance yana aikatawa in an sake su bayan sun gama magana sai ya kulu sai ya ce budan la kunna yace tun da ku wasu hukal ayyaka da ku an kunna kuntu ujaji ai kaman da ku ne so yayin wannan ƙarya in wannan jayayya za ka kawata saboda kada ku ne yake ce hanya nan sai ku kai ne so din wa ku so din wa amma kuma kun yi min abin da wannan sai yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama dariya wannan cewa za a rufe kamar yadda muka karanta can cikin yasin al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum wannan yazo har cikin littafin da suka gabata haka lamarin yake kamar yadda yazo a cikin sunan Ibn Majah da isnadi ingantacce daga Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu yace lamma raja'atu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam muhajir lamma raja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam muhajiratul ba'l lokacin da waɗanda suka yi hijira ta ruwa wato waɗanda suka yi hijira zuwa Habasha suka dawo muhajiratul ba'l kenan waɗanda suka yi hijira ta kogi zuwa Habasha qala sai annabi ya ce ala tuhaddithuni bi aajibi ma ra'aytum bi ardi al-habasha ku ban labarin ba ku ban labarin mati a duk mamaki da ku gani a Habasha ba da kuka je Habasha kun ga abubuwa ku ba ni labarin mati mamakin su fa qala fitatun minhum bala ya rasulullah sai wasu sabawi cikin suka je wannan hijira zuwa Habasha suka ce eh ya rasulullah za mu baka labarin bainama nahnu julusun wata rana muna zaune a can Habasha iz marat alaina ajudun min ajaibi rahbani sai wata mata tsohuwa cikin sahihin masu bautar su sai ta wuce tahmilu ala ha kullatan min ma'i tana dauki da tulu a bisa kanta wata tsohuwa wata muna habasha sai wata tsohuwa cikin mabiya addinin su masu bauta ta wuce da tulu bisa kai kamar rafifatan minhum ta wuce wani matashi cikin su faja ala isdaya dai baina katifaiha sai wannan matashin sai ya sa hannun shi ɗaya daga cikin hannuwan shi tsakanin kafafun ta guda biyu kuma da fa'a ta ne ya tumbuje ta fa kharrat ala rukbatayha har ta fadi bisa guwayunta fan kasarat kullatuha sai kulunta ya fashe falam martafa'at iltafatat ilayhi fa qalat lokacin da ta tashi sai ta juya ta dibe sai ta ce sofa ta'lamu ya huda ya kai mai yaudari da sannu za ta sani idza wada allahu kursi radda allah zai aza al-kursi wa jama'al awwalina wal akhirin allah ya tara mutanen farko da karshe wa takallamatil aydi wal arjul bima kanu yaksubun sai hannuwa da kafafu su yi magana ta abinda mutane su kasance suna aikatawa fa sawfa ta'lamu kayfa amri wa amruka inda gadan inda hu gadan to gobe sai za a yi haka za ka san yadda al'amari na da naka ne kasancewa sai na barka da Allah za a yi wannan rana kun ga ita sifata ranar alkiyama ko tace ranar da Allah zai zo da al-kursi sannan sai a sa hannuwa da kawai su yi magana sannan za ka sa abin da zai auku qala yaqulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam da suka ba annabi sai sa wannan labarin sai yace sadaqat sadaqat tace lalle tayi gaskiya tayi gaskiya كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم كان بيتي هذا اي متالي سسامو نصرى وين ده باسو شيغان ماي روني idan mai tsanani mai karfi ya fauka mai watan an yi haka kuma an fashi lafiya tsoron ya tafi ya sai wannan mutashin ya tafi ya sai ba alama mai ba mahallu shayi shine ta fadi haka Allah zai yi annabi yace sadaka sadaka kai gaskiya akwai ranka hannaye za su yi magana da kafawu kaga wannan ke nuna cewa ina abubuwan da suna cikin littafin da suka gabata tunda ita bata san Qur'ani ba cikin masu bauta ne na mutanen Habasha amma ta fadi haka to wani nan ne wannan ya zo a cikin littafin su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita akan gaskiya ta fadi sai Allah ya ce wa ma kuntum tastati'una
wa ma kuntum tastati'una
Allah ya ce wa ma kuntum tastati'una ba ku kasance kuna fituciwa kuna koyewa an ce shaitan ya shada alaikum sabukum wala asaukum wala junurukum domin kada jin ku da ganin ku da fatun ku su yi muku shedu ba kamata yanzu za ka sako za ka sanar alkiyama hannunka da kawarka da idonka da jin ka su yi maka shedu sai ka koyi inda hannunka zai ganinka inda kawarka ba ta ganinka inda jin ka zai ganinka inda ganinka zai ganinka zai yi inda kawarka bai yi wa zaka su ne suke jin daɗin wahalar da kake a duniya ranar lahira ina cikin makat da tsananin fushi da haushi da zaka ji su innan da su suka ji wannan daɗin duniya su za su yi maka shegu lahira domin ka konu yace walakin farantum annallaha la ya'lamu katiran mimma ta'malun sai dai kun yi tsammanin Allah bai san da yawa daga cikin abin da kuke aikatawa ba wannan yana da ayat tana da sababin sauka kamar da ya zo daga cikin musnad imamu ahmad da kuma at-tirmidhi suka ruwaito hadisi imamu ahmad ya haddathana abu muawiya qala haddathana al-a'mash an amara an abi rahman ibn yazid an abdullah qala kuntu mustashiran bi athari al-kaaba abdullah ibn mas'ud yace ina boye na fitoce da fitowar kaaba wato gidan kaaba ina ciki zaune mutane na waje ba su san gidajen su ba faja'a thalathatu nafar sai wasu mutum uku suka zo qurashiyun wa khatanahu takifani ba quraishi da ƴan uwan mata sai guda biyu daga kabilar bani fakifi aw saqafiyun wa khatanahu quraishiyani ko kuma cewa mutumin daga kabilar saqafi kuma ɗan uwan mata sai biyu quraishawani katibun shahmi butunihim suna da man ciki wato suna da kicin ciki suna da manyan cikuna qalilun fikhu qulubihim masu karancin fahimta suka ga suna da karancin fahimta fatakallamu bi kalamin lam asma'u suka yi wata magana da banci abin da suka ce ba fa qala ahadun sai dai su yace wato suka yi kuskus wato ma sai ina nan ba su ji abin da nake ba ma suna kuskus wasu suna tattaunawa fa qala ahadun sai dai su yace atarauna annallaha yasma'u kalamana hadha kuna ganin Allah da annabi Muhammad ka fadi ina cikin magana da muka yi yanzu ga ya kun yi ta kuskus ba kun da ya ji ta kuna tsammanin Allah ya ji ta fa qala al-akhar sai dai yace inna idza rafa'na aswatana sami'ahu in mun daga sautin mu yana ji wa in lam narfa'ahu lam yasma'ahu kun ga sai Allah ya sace masu karamin fahimta kai mu fahimta suka ce in mun daga mu yayi mu da Allah ya ji amma in ban daga ba ya ji wa qala al-akhar sai yace la masu kuli in sami'ahu shay'an sami'ahu kullahu in dai yana ji wani abu to duk zai ji ba zai sai mun daga in dai yana ji to zai ji duk abin da mun ka fadi kala sai Allah ya sace fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ambatan mai yake kaji abin da aka yi fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah azza wa jalla ya saukar da wa ma kuntum tastatiruna an yashada alaikum sabukum wa ra'sukum wa jiludukum ai ku kasance kuna sukirce ma wa ba domin kada jinku da ganinku da fatunku su kasance sun yi muku shedu yaka walakin wadantum anna Allah la ya'lamu katiran mimma ta'maluna sai kun yi tsammanin Allah bai san mafi yawan abinda kuke aikatawa ba wannan zato da kuka yi Allah bai san da yawa daga cikin abinda kuke aikatawa ba shi ya kai ga wannan abu dan adam yana jin kunya wani ya san wanda yake jin kunya ya san yana aikata abu kaza amma sai kasance mushrikan Makka suna aikatawa ba su tsammanin saboda suna tsammanin Allah zai gani suna tsammanin Allah zai yi su suna tsammanin Allah bai san abinda ake ciki ba da Abdullahi bin Mas'ud ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan bakwai shi da wannan mutane suka fadi a wajen Kaaba sai Allah ya saukar da wannan aya zaka diyar da zaka yi ba zaka iya yin sako ba ko kai wani aiki a inda jinka baya nan ganinka baya nan hannunka baya nan kafarka ba ta nan fatarka ba ta nan tunda ba zaka iya wannan ba to ba zaka kore mu Allah ba saboda Allah wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya fi kusa da kai akan jijiyan mu kan lafiya jijiyan wuya duk abin da kake da baka ya kore ma jikinka sai da baka ya kore ma jinka baka ya aji jinka gefe ka aji ganinka gefe ka aji fata jikinka gefe ka aji baka ya kore ma Allah da wannan haka baka ya kore ma wannan haka Allah baka ya kore mai don Allah ya fi su jinka Allah ya fi su ganinka Allah ya fi su kusa da kai sai Allah ya ce zalikum bunukum allazi zamantum
وَلَٰكِنْ ظَنُّكُمْ إِلَيْهِ وَأَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَعْدَاءٌ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ
sai Allah ya ce wa zalikum wannukum allazi wanantum bi rabbikum wannan shi irin tunanin da kuka yi ma ubangijinku cewa ya daga moyya yana ji cewa in ba daga moyya ba baya ji cewa Allah bai san abin da kuke ciki ba cewa Allah kuna iya koye mai in kun aikata sai Allah ya ce wa zalikum wannukum allazi wanantum bi rabbikum wannan shi ne tunani irin wanda kuka yi ma ubangijinku azdaku shi wannan tunanin ya halakar da ku wannan tunanin shi ne asalin halakarwa in asalin dan adam ya ji cewa Allah yana gani ne Allah yana ji ne to zai kamanta kwarai da gaske ji ku dinga jin kunya aikata wani abu amma ina da yakinin Allah zai gani ne Allah zai ji ne sai in yayi bayani an gani kashi da ya wuce mu yi magana cikin abubuwan da ke sa ana biyar doka sanin cewa in ni Allah zai kama ni wani inda yake babu ɗan sanda wani inda yake babu hukuma wani inda yake babu jami'an tsaro amma sanin Allah bai yadda in ɗauki kayan wari ba don za a tashi tafsiri nan ka fita ka ga takalmin da suka fi naka sanin Allah yana ganin ka kuma Allah bai yadda ka ɗauki takalmin da suka fi naka ba shi ka sa ka sa naka ga wanda suka fi naka za a fita ka ga mashin da ya fi naka za a fita ka ga motar da ta fi naka ba don kai wai gudu a kama ka ba in ka saka da miki da babu mai ganin ka mutane da yawa in don suna iya sa wani mabuki su kunna wani mashin din wani amma da yawa ba su yi saboda su san ba daidai bane Allah ya hana Allah yana gani Allah yana ji to tunanin baya gani baya jin ka to shi ka halakar da kai haka auka shi ne Allah ya ce wa zalikum wannukum allazi zaramtum bi rabbikum wannan irin tunanin da kuka wa ubangijin ku wannan mutanen ya ce in buɗe baki Allah ya ji in ba buɗe ba ina ji wannan zaton azza ku shi halakar da ku yasa kuke ta shakku kuke ta abubuwan da basu dace ba fa asbahtum min al khasirin sai kun ka waye gari cikin hasararru domin kun wa Allah ku buzato sannan kuma ya kai ku ai kai ku ga aikata abubuwan da za su hana ku cewa gobe kiyama fa in yasbiru fa
nahu in yasbiru fa nahu wa yawm wa in yasta'jilu fa
sai Allah ya faɗi sakamakon su a cikin wuta yace fa in yasbiru fa nahu maswal lahum in sun yi hakuri haka ran wutan na cin su wuta dai tace makomar su dan ko su yi hakuri su kama bakin su ba sai sun kira kowa ba ba sai sun kira maliku ba ba sai sun kira kadan ta jahannama ba ba sai sun kira su jannaba su ba su in suka yi hakuri dai wutan da za ta ci gaba da cin su wata hakuri ba zai amfana musu komai ba hakurin ba zai rage musu zahin wuta ba ba zai rage musu zahin azaba ba wa in yasta'tibu in kuma suka bada hanzari suka ce maliku a ce a rage muna in suka ce maliku a rage muna wuta ko kuma a ubangijin kai an shirin mu suka ce khadaratu jahannama ubangijin ku ya rage muna yawma min al'azab sai Allah ya ce wa ma hum min al-muqtabin ba ko da za ka ba hanzari su zaka dan wuta zai dangoma cikin wuta in yayi hakuri da ita wannan shine mugun hakuri koje koje rake komai ba hakuri ne ba lada ba la'ada in baje rake wahalar da ake ciki ba in kai yaki kan ne ni a sassauta ma ka ba da hanzari kuma ba za a kai wato in ba za a sassauta ba kaga iya kan mun makoma kenan dan shi babu abin da yake muni irin mutun ya kasance dan wuta in ba mutun bai shiga wuta ba to duk goman su iya alin nahi wa ukhila jannata fa kadifa duk wanda aka isa suwa daga wuta aka sa shi a janna ya samu babbar rabu zaka shine babbar rabu babbar rabu shine ka tsallake sirai a zo buda aljanna a buda maka a ce annabi sallallahu alaihi wasallam a buda ma a buda mai me yake to a buda kaga kana cikin wanda suka shiga wannan shine babbar rabu Allah ya sa mu ciki amma mun ji dan wuta wannan fiya kakkasarci kenan wannan magana da ake gaya musu ba kin ga magana bakin ciki ce in don wani zai kira ki yin dauriya in kai dauriya sai azabar duniya ne wucewa take in azabar duniya ne wucewa take kai dauriya kuma ka rike mutuncinka to ta lahira ba za ta wuce ba in kai hakuri sai ta zaka dawoma in kai hakuri ba za a rage ta ba sannan in kai raki da suka gudu kai raki domin kila a cece ko kai raki ba za a karba ba zaka ga musu wannan magana sai bakan magana ce bacin baka azaba da suke ciki kuma suna cikin bakan magana Allah ya tsare mu da shi yau guda mu tafsiri da yawa saboda akwai professor da zai sa muna wani abu na wanda zamu ji ko menene na game da lafiyar kunni amma dai zamu aka tambayoyi kamar yadda muka saba dan shi muka rage minti 10 da lokacin da muka saba tsayawa a tafsiri sai kasance mu bashi wannan minti 10 din yayi amfani da ita haka zamu aka tambayoyi zamu tsaya kawa minti 10 sai mu saurari abinda zai fadi abinda zai fadi muna fatan abu ne wanda zai amfane mu ga lafiyar mu insha Allah. Abin da muka fadi dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yafe mu ne shafe cikin littafin mu. Ok, kan ta su tun.
Akwai hannunwa da ya turo 10,000 Tijjani Muktar 5,000 Mardiya Ahmad 5,000 Al-Fikra Technology Solution 5,000 Muhammad Awad 5,000 Abdul Musawar Ganna 5,000 Abdullahi Kasim 5,000 Abdullahi Jibril 5,000 Khadija Muhammad 5,000 Abdul Wasi Musa 5,000 Abubakar Tanko 10,000 Aisha Muhammad 5,000 Zainab Ayyub 5,000 Bawa Fati Ali 5,000 Yahya Al-Hajji 10,000 Bashir Abdullahi Garba 5,000 Maryam Isa 5,000 Aisha Halilu Mairadi 5,000 Najmu Hashim Burbi 5,000 Ismail Garba 5,000 Abubakar Kafiru Sabo 5,000 Abubakar Sadiq Okay, Rifa 5,000 Lawan Kalim 5,000 Ruqayya Abdul Hakim 5,000 Nabila Muhammad Sadi 5,000 Khadija Usman 5,000 Safiya Ali Muhammad 5,000 At-Tawfiq Dry Company 20,000 sha'awatu Abubakar 5000, Harira Ahmad 5000, Maryam Umar 5000, Usman Muhammad Shu'aib 10000. Sai Marziya Abdul Qadir 5000, Ajayi Fati 10000, Musa Jibril 5000, Hafsa Umar Asabi 10000, Amina Laziki 5000, Abdullah Muhammad 10000, Maryam Ibrahim 10000, Zainab 5000, Zainab Usman Laka 10000, Abubakar Bello 5000, Ubaida Abdulaziz 5000, Ramatu Abubakar Abuye 5000, Sadiqa Aliyu Muktar 20000, Jidda Abubakar Shu'aib 5000. Allah ya saka musu da alkhairi. Dama yau ba mu neman taimako ko?
Tayi.
Bismillah, sai tambayoyi. Ko mu tambaya kuma ko yana tambaya akan mallam ko akwai zakka akan kankana, albasa da kuma tafarnuwa? Dani akwai su ni zakka su. Ba kaulin malamai mafi rinjaye shine waɗannan abubuwan ba su da zakka, ba su da riba. Ba su da zakka, ba su da riba. Duk abinda la yudakhadhu wa la yuktatu to bai da zakka bai da riba. Wacin duk abinda ba a aje shi shi kadai ya dadi, ya dadi shi kadai, kamar yadda aka aje shinkafa, yadda aka aje gero, sannan ba abinci bane to bai da riba. In kuma ya hada guda biyu to yana da riba. Za ka yanzu misalai za su fita da yawa. Yanzu duk wanda aka gawai, kawai gawai ne ya tara, ba da fesuwa ba, bai da zakka. Ba cewa buhun gawai 40 ya ba da buhun guda. Amma in sai suwa yake, to za kuma ugudu tijara, ugudu tijara suwa da zakka. Ku kiyaye wa'in da ake ba su da zakka. In sana'a ka ce su kake sai suwa, lokacin zakka ya yi na sai suwa ne gare ka, to ana fitar da zakkar su. Amma ya kasance kana da su ne a je ko ka noma su, to shine malamin suke cewa ba su da zakka. Duk abin da ya kasance abinci ne kuma ana aje shi ya dade. Don haka yanzu shinkafa ba ka bada kwano ɗaya, ba ka kwano biyu, ka kawo kwano ɗaya ko basmati ce mai kyau shinkafa, sai a baka kwano biyu wanda bai da kyawu ba ya halatta. Amma tumatur kana iya bada kwano biyu a baka kwano ɗaya, albasa kana iya bada kwano biyu a baka kwano ɗaya, gawai kana iya bada kwano ɗaya a baka kwano biyu. An samu wannan mai kyau, wannan bai da kyawu. Don haka wannan ba su da riba kuma ba su da zakka a kan kauli mafi inganci, wallahu ta'ala a'lam. Wannan ce malam ka yi magana a kan idan liman ya kuma ko yana cikin sallah, Allah ya masa cika ma za a ga liman ci gaba da sallah. To tambayar shi ce to malam za a bari a sallah don kula da liman ko kuma za a rafa wasu za su iya kasuwa biyu su zo ci gaba da kula da wannan mara lafiya ko wanda ya rasu su kuma za su gaba da sallah. Kun mutu ya ga yaya su babu abin da yake bukata, lallai kawai a gama sallah sai a aikatsale shi sai a dauke shi a kai shi inda ya kamata, wallahu a'lam. Yace na ji ka ce ma mu da bai samu raka'a ko ɗaya ba tare da liman, idan ya samu raka'a ba zai kabliya ba ko ba ajiya. Yace akan kala idan kabliya ce, okay, ya kamata ma mu yi tunda sai liman ya okay, liman ba zai sallame ba. In kabliya ce liman ba zai sallame ba kuma shi ba zai kabliya akai ne, ya kamata yi. Idan kabliya ce, wasu malamai suna cewa in ya sallame, in ya tashi waje ci gaba da sallah ta yi, babu matsala, bai da komai tare da liman. In ya tashi ya sallame, zai tashi ya ci gaba da sallah ta yi. Wasu malamai suna ganin a kabliya kamata ya yi ya bari sai liman ya sallame, kamar wanda ya samu ka a ɗaya, wanda ya samu ka a ɗaya ko biyu ko uku da liman, in ba a ji ya ta kama liman shi ba, ba zai tsaya ya yi tare da shi ba, zai tashi ya yi. Amma in kabliya ce, zai tsaya sai liman ya sallame ya tashi. Amma wanda bai samu sallah ko ɗaya da liman ba, shi ko da yaushe yana iya ci gaba da sallah sai ba dole sai ya ji liman ya gama ba. Wannan hukunci ba kabliya ɗaya yake ba, hatta a wanda yana sallan magariba ya bi mai sallan isha'i, yana sallan magariba ya zo iska ana sallan ashe ta isha'i ce, in liman ya gama ya yi raka'a uku zai zama ya yi ta yana da zafi guda biyu, kamar yadda wancan wanda bai samu yake ba, ko dai ya sallami a bice ba zai jira liman sai ya tafi ba, ko kuma ya jira ya gama tafiya ya zama dai ya jira liman ya zo ya sallami. Duk wanda sallah ce ta riga ta cika, sallah ce ba ta da alaka da ta liman, sallah ce ba ta da alaka da ta liman, a wannan lokacin yana da wannan zafi guda biyu. Za ka wanda bai samu komai ba, ko da yanzu ana zaman tafiya, ana gama zaman ta yar sai me yayi kamiya in ya ke zai iya bin shi da zaki ne bi shi ya gama ya tashi ta yar tsarin kuma ya ci gaba da sallah ta safani in ya samu wata a idan liman dole sai ya tsaya yayi kamiya tare da shi wallahi ta'ala
wannan ci assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya kara malam lafiya da jikan mahaifa amin malam to Allah a taimaka a ja hankalin matasan almajirai yace ko wani matashi ta so sai ga ya fara tafsir so baka san inda dalibi yayi ilimin balaga tafsiri mantiki na'u balli hadisi yace ko kuma da Allah a matsayin ka na commissioner na lafar addini ya kamata a sa duka
ba mu hana mutane su faɗa kawai kowa ya faɗi abinda Allah ya sauke mana ilimi sai dai a ji tsoro Allah a sa ikhlasi kada mutum ya kai inda Allah bai kai shi ba kada ya kokarin zabura kada ya kokarin sauki da zabura da kaiwa in yana da lokaci wanda ya kamata ya dukufa wajen neman karatu da kuma wajen bibiyan manya amma dai kowa ya ta shi gudunmuwa da abinda yake iya bai ba mu hana haka nan wallahi ta'ala
na wannan ce Allah kara ma malam ilimi da mai albarka yace wallahi malam da wasu wasu na fara sun wata wata yarinya kuma yanzu wani aboki na yana son ta kuma so na aure kamar yadda shi ma yake so ta na aure amma dai shi ne da baya ce shi ne da ajin auren ta kuma yanzu shi wancan ya je gidan su ya fara magana ce wallahi yana cikin damuwa saboda an jarabe shi da son ta ko bai sai zai hada ma dan uwan sa ba ko abokin sa Allah malam ne ya shawara
shawara shi da kai hakuri kara in tunda saka da abin aure babu da zai wance yana da abin aure ya tun sai kuma baka da kaga baza a jira ka za ka yi hakuri Allah ya baka hakuri duk wanda da yake ma da ya su da shiga wannan yanayi ko za su shiga kai wannan yanayi da kowa yake shiga ne zan cewa wata ya zama zuciya ce an karya ta da sauransu hakuri kawai ke maganin wannan duk wanda yake amana da wani magani ba koyi ba kai yake kawai ya hakuri
Allah ya saka da malaka tambaya ta ita ce idan aka gama sallar isha za a tashi ayi alkare ne ya halatta ayi ikama ka ga hakuri ba wai hakuri ka ci gaba da zama ba ka zargi kanka ne sa baka da abin aure ta Allah kai amma ka ni ma ne baka samu ba hile ga kawai na gaskiya yau aka in wa'annan abubuwan suna ta da ake hijira saboda su fa man kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi wa kana hijratu lid dunya sibwa aw amra atin ta zawaja ana yin hijira saboda mace ana yin hijira da abin garin da mace take ka tambaye majnunu laila so zaka kawai wannan yanzu sanadin take koma ka ne ga su fata ko ku kan wajen neman kuɗi kai ma ka samu ka dukai da kanka faɗi baka da ajal auren ta ya hana ma ko Allah ka bai to amma wani sanadi ka bazzala da yawa mutane suna zargin cewa ba su da shi amma ba su tashi ne ma ba za ka ga amfani ba kusan wanda za ka haɗuwa da ita gaba ko ka hisanta irin wannan ba kuma ka ga wani ya zo yana da ajal auren ta ya aure ta za ka tashi ka dage ka ci gaba da neman na kanka ba a ikama in za a sallar nafila sallar tarawih ba a yi ba ta ikama Allah ta'ala to wannan ya ce ya yare a tawaci Allah ya kara malam imani da jikan baba amin malam Allah yana buƙatar addu'a ya ce ya kare makaranta babu aiki yana son aure amma kuma ga kuɗi na tsari ya aiko cikin asusun marayu tawassuli da wannan sarƙa Allah ya samu aiki kuma ya samu adan aure
amin Allah ya baka aiki ya baka adan aure da kai da duk masu buƙata
amin Allah doctor shi tarawih tana da kamliya ko ba'diyya ke ya danganta amma in abin yin kamliya ko ba'diyya ya kama ana yin kamliya ko ba'diyya a gare ta don haka babu iskali in ya kama Imam Bukhari yayi babu cikin sahihi ne yace babu as-sahwu fil fard wa at-tatawwu ana yin sahwu a sallar farilla da sallar tatawwu kamar yadda ya muku satin da ya wuce akwai inda suke da bambanci da sallolin farilla kamar in mutum ya yi raka'a biyu ya maimakon ya zauna ya tashi zai iya ciko wasu biyu ya zauna ya sallame wanda yake babu kabliya ga wannan babu ba'diyya ga wannan amma misali in ta kama mutum ya fi sujuda ya yi ilga'in raka'a
zai ba'diya ya kasance mutum ya manta ruku'i ya tayi sujuda sannan ya ta ya dawo ya sake ko bai dawo ba yayi ilga'in raka'a ya fara wata raka'a zai kamiya ko ba'diya ala kulli halin dai su ita ma da mata kamiya ada mata ba'diya sannan ta dawo yace wallahi ta'ala
wannan ce malamin Allah sabbin sadal ko kafan ko wada a cikin sallah to Allah dan ce mafi inganci wanda yafi inganta a sunna abin da yafi inganta shine kabbu da wabu duk sun inganta wabu shine a hannun dama duk daga nagu a sanya shi bisa yaji kabbu kuma shine a jimfe daidai da inda yake mustal inda yake maraba sai a jinke shi a ga shi gaba wannan suwa da sun suka inganta a cikin muwatta Imam Malik da cikin sahih Bukhari da wajen su Allah ta'ala
wannan ce malamin da hukuncin mazan da ke yi ma mata allura lokacin da ake azumi ka fahimta sai da likitoci ko masu aikin lafiya maza su zama suna ma mata allura lokacin azumi ko kuma su ma za su suna ma mata
bai dace ba ko lokacin azumi ne ko ba lokacin azumi bane sai illa allura ne Allah dura ba a samu kowa ba sai shi wallahi
kuma ce akwai wata munduwa ta azurfa ta farin da farin kadi da ake yi ake yi ma maza da mata su da wanda ma wala su suna amfani da ita ana rubuta ayoyi alqurani a kanta kamar yadda ake rubuta ayatu kursi akan zoben azurfa Allah malamin yana hukuncin saka wannan munduwa
ba daidai bane ba a sa munduwa wadda aka rubuta masa sunan Allah ko aka rubuta mata domin na farko ta zan kamar laya wasu mutane suna amfani da yake da sunan kariya ne to ba man Allah ka shay'an wakila ilayhi duk wanda ya race manta Allah ka shay'an wakila ilayhi wanda ya race wani abu za a wakkala shi zuwa gare shi don ka ba daidai ba ne kuskure ne wallahi ta'ala bin ba da yi haƙi da wannan ta mota da aka race ya mai wannan abubuwan da sunan nuhin tsari da waye dukkanin shi bai dace ba wallahi ta'ala
kai ta gura wuce to wannan tsaya ce yana da tsiyarci kuma an zo neman ta da aure yace bayan da shi da ƴan uwa ne sun kammala bincike sai muka ce da shi wanda yazo neman ta ba za mu daina mata da shi ba a yanzu saboda tsaran kare girma ma'ana dai ta mallaki hankali da ita yace kuma sai ya ji hadisin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan ashe shekara 9 to malamin da Allah hukuncin abinda muka yi daidai ne kuma daidai bane ga shi da musulunci
abinda kuka yi bai zalle shi bai zancin karo da abinda aka yi lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba abinda aka yi nuna halalci ne ba wajen shi ba ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nuna kaza halal ne to baya nuna cewa sunna ne duk wanda zai aure mace sai aure wacce ta shi kima ya aure wanda ta shi kara 50 da wani abu sannan ko habbai ne sun auyo inda an manyan sannan na Fatima ba ya mace auyo ba sai da kusan shekara 18 duk wanda yana nuna maka cewa zaki ne halalci ne zaka bar ta kai ta sai da 18 ba ko baka aure ba sai 50 ko kaza wannan duk halalci ne sai mutane su yi ba maslahar su abin da illa kace lalle wannan abin ya saba annabi ya saba ba dai wannan shi ya illa amma ka san cewa ba ne na halalci to ba mu iskari wallahi ta'ala
cikin
sai a ce lokaci ya
to sai mun minti 10 goma sha uku ba sai da muka fara saboda wanda suka zo sauraron tafsiri su tsaya waɗannan minti 13 shi adalcin da zamu yi professor zai magana in ya wuce minti 13 duk wanda bayani ya gamsu suwa to sai ya ci gaba da zama a ci gaba da yi amma dai yanzu kan ba za ku tashi ba saboda minti 13 muna tafsiri ne kuma da muna fuka ta wajiya a tashi da ku shi ma ku bashi haɗin kai sai ya fara maganganu ne har zuwa minti 13 in yayi to yanzu kowa ko ne
bismillah
ubudin magana
amma ba ke ciko muna fata abin da zai fadi ya tana zai amfani muna fata abin da zai amfani
ba ke wurin computer ka ba
babu ne kin ka je ka wata ayi wannan ta aika da ni na shi shi da shi
Thank you.
الصغيرة أعوذ بالله السميع العليم
أبينا
أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله da farko ina ma Allah godiya wanda ya bani wannan dama yau kun ga kanna akan a cikin wannan masallaci ina bada wannan jawabi na biyu ina ma the honorable commissioner Dr. Jabir Mekula and his committee honestly we are very proud of Dr. Jabir in fact he is part of us because duk sanda muke da bukukuwa national conferences a Udu shi muke gayyata an duk sanda muke gayyace shi bai kin zuwa no one has to do this. Okay, I'll just start over again. A'udhu billahi minash-shaytanir rajeem. Wa salatu wa salamu ala Rasulullah. Alhamdulillah. I'm very grateful, honestly, ina godiya yau na dan kaina a nan wannan masallaci domin in share da ku abinda na yi sani. Da farko dai ina godiya Allah wanda ya bani wannan dama. Na biyu kuma ina Dr. Jamil, honorable commissioner da committee din shi don yadda da cewa in zo in ba da wannan bayani cikin ɗan mintoci. Dr. Jamil Baikula, da honorable commissioner, tare da mu ya ke koda shi duk sanda muke bukatar shi a Udus, yana zuwa ya taimake mu, ya ba da talks wanda yake ya kamata. Sunana Dr. Ali Ango Yaroko, head of consultant ENT of ENT department. Tare da ni akwai chairman na committee din mu Dr. Buranyu, akwai another consultant Dr. Sanusi, akwai nurses din mu kwararru ta wannan fanni da audiologist din mu masu cewa daban-daban. Ina fata bayan wannan presentation duk wanda annan wanda saurari wannan zai zama ambassador din mu o jakadin mu duk inda kake in ka ga irin waɗanda illoli kana iya ka taimaka ka ga yawan mutane nan su zo Udus. Wannan abin da yasa muke celebrating wannan muke wannan presentation yau set of March 2026 shine saboda abin da ake kira World Hearing Day. Me yasa suka zaɓi set of March? Abin da yasa suka zaɓi set of March sun duba duka watanni da kwanaki a zanfa abin da ya yi kama uku kunne ya yi kama uku kamar 3 in ka duba kunnen ka yana tsari kama uku ne kamar 3. So da za su ka zaɓi set of March da kuma set of March instead of the third month of the year and then March set is also 3. So it looks like the year. So abubuwan da muka ta yi yau dinnan shi ne yau da safe mun je wasu makarantu secondary school muka yi masu health talks muka duba kunnen su muka tabbatar da lafiyar su duk wanda aka matsala mun tura su kudu zuwa screening. In fact from tomorrow zuwa Friday we are giving free health care in Udus. Duk wanda yake da ina kunne matsalan kunne yana iya zo ko free wa ban do all the tests da ya kamata a Udus. Yau da ne kisa da program da kuka yi wa sabo wurin zuwa yara cikin makarantu secondary school da primary school duka mun kun za da mu zai baka mu yi various schools. So me nake so fadi anan shine matsalanci idan lokacin da kuma da so na mun exercise dan kawai exercise na dan minti da ko 50 seconds ina so kowa ya dan zuwa kunne ne na farko ke ne da kunne sa yayi magana sannan ya dade kunne sa ya saurara abin da ke faɗi ko ya abin da ke faɗi yanzu mun da ku to kai wa kana kai ma da kanka eh to eh okay yayi so yanzu mai kuka ji abin da kuka ji in kun tabbata kun abin da na gaya muku na daya kun ja wa kanku abin da yake ji ma conductive hearing loss kun ja wa kanku rashin ji na biyu kuma ku san cewa rashin ji babban illa ce in fact in mutum bai yana jin kamar duniya ya zuwa ita ce saboda ta ita zai bi ko saboda haka ya kamata mu taimaka mutane a gano tun lokaci cewa this is the problem wanda yake ana ya solve the issue. Muna da rashin ji kalori akwai abin da ake cewa conductive akwai abin da ake cewa sensorial conductive ana iya wanka da shi sensorial da kai ne ne bai da dole ne na je ai dashi ko a ba da abin da ake cewa zai yi
So menene alamomin na cewa mutum ya fara yin bayanan shi da alamomi anan na farko mutum ya zo yana yawan ka ana so tunani da take fara da wa ka ta tunani ko kuma a ga yara su zo da sauraron su dole ne su zo su fara gol so it's one problem za su fara gol duka da kai ya wanda suna da fara gol da yawa a cikin shi kuma zai zo ya faɗa waɗanda abin da kake ma Octus within here so daga nan sauri daga nan kuma har zuwa nan kuma da kake nan kuma da kake shi ne wannan Octus ne wasu ka fito a nan kana nan nan cikin kuma kuma na na ciki ke na ina iya ruwa a ciki so wannan ana da sauri conductive mechanical wave and electrical wave daga nan da sauri ke ta ce zai yi a wurin da za a tafi da cewa da abu da ya faru tana gaya wa wanda za ka yi for example ka ga wurin abu ko ya gaya ma ka gudu akwai lafiya to best in that is that da abun da aka yi faɗi saboda kai ka fara gudu
to what is obstructing your camera good yawa
so me ne kawo wata da abin da na ce maku conductive errors na wani me ne kawo ba na gaya duk abin da zai zo ya zuwa da hanyoyi nan na daya daga waje wannan iya kanal ne in ya zama obstruction kamar iya wa abin da cewa da cikin kune a nan yana iya zuwa da ya fito da samun matsalar da ji in kuma ga kune ne ya fashi a nan ana iya sa maza ji in kuma wannan an ce mai station to shi ya ta kune zuwa hanci in wanda ba ya fara cikin hanci yana fiya ya zuwa da wannan mace yana iya sa maza ji wannan duka ana ce mai conductive hearing loss wannan this is treatable kuma ana iya warkar da shi nan muke in wani ya samu saboda infection ana iya samun matsalar ji because da kun da ya fara wa to all these ones are treatable wannan shi ne kace ma sensorial hearing loss ji ne na kunne ta ciki don gaba da zo akwai kunne na waje akwai kunne na tafiya akwai kunne na ciki kuma na ciki a haka yake wannan is what we call the cochlea wannan wanda yake kama snare is cochlea
also
this is cochlea wannan shi ne so in an yi shi wannan cochlea aka samu cross section of cochlea haka yake akwai kananan hair cells anan cikin cochlea din duk wannan na'urori su suke taimaka wurin ji waɗannan hair cells daga nan ne za a samu cochlea ne zai ɗauka sound ya kai shi wurin brain so in an samu matsala nan ko nan duk inda aka samu problem za a samu zan ji for example kamar wannan nan duka za a samu sensorial hearing loss a nan duk inda problem aka samu problem nan ciki za a samu problem na ji wanda yake external kamar shekaru preterm process ana samu yana samu problem na ji loud sounds yana kawo wannan problem ototoxicity inda ake shan magani ba su ke ba ka yi da prescription ba wasu some of them are autotoxic suna iya fita ce waɗanda hairstyles waɗannan their illnesses and genetics kamar ciwon sankarar sauran su sukan kawo wannan problem a nan da suke affecting a nan kuma in na daga nan da kunne na tafiya na ciki akwai na cochlea na daga nan da ya zai ɗauki information a kai ga brain so in an samu any problems a nan and long enough yana iya hana information zuwa can wannan duka sun su nuna waɗanda duka treatment nasu is only with cochlear implants in problem an samu problem wurin nan okay abu da zai wannan is very very important iyawa is very very common kowa yana da iyawa in fact duk kurde wanda bai da wannan iyawa
kullum nan ba da lafiya. Unfortunately, in our African languages, ba mu da suna da za a ba wa. A Turance, it is Ewa. A Hausa da Yarbanci da Igbo da Anyamai da sauransu ba a equivalent word for it, saboda haka an ba shi bakin suna da single name. Wannan ba shi ne ba, duk kullum wanda ba da wannan illa shi. Saboda yana da functions, so many functions, na ɗaya dai bai da kwari. The insect, the source of the kunnin nan. Na biyu kuma yana kashe kwayoyin cuta, akwai antibacterial effect, yana da insect that will repel and fight the virus. So one area daga nan zuwa nan is a no-go area. So one of us na position in the outer one set. Saboda haka amfani da cotton bud is not allowed. Yes, I'm coming there now. So, gagan may what the cotton? Abin da ke cotton how is it produced? Let's look at it. What? The level is as in them. I wouldn't want to the Allah ya ba kunne yana abubuwa da yawa, yana hana kwayoyin cuta shiga, yana kashe kwayoyin cuta, yana da what we call insect repellent and yana trapping dogs. So look at this now. Yanzu me yake faruwa? Wannan gashi da cotton bud that we can commonly use it. I think I've done a lot of programs, the NTA, to destroy the cotton bud in the market, but it was not possible. Kala wannan cotton bud, in terms of the same as I faru, the abun da ke faruwa, what kuna ba ka aice shi, za ka tura shi inda shi kunnen ba iya fitar shi. Saboda in ya taru, abun da ke faruwa shi ne, what din nan, in ya taru, ya gama aikinsa, zai dry, akwai mechanism to which wannan kunne zai fitar wa a jefa shi waje. So saboda in ka sa ka yi cotton problem, na ɗaya wannan cotton bud is not sterile. Now, one cotton ball, you take out of the rasawa for that a tumura and chiki. Now, one cotton ball, you take infection around and send it inside the ear. Now, lying in them is very safe. Took up in the car, I can let the gimmick as well as you could. It's about that for adults. Like a lot of people say, chiwo. In kuna say, chiwo is either as a gym, chiaja, a cancer, or kumonyabu, or a kumaya at a cancer. So it's very sinister for an adult. So see what happened. We put the cotton ball, this is what happened. This one is to create action. So what is that? Who are your common? So my parents is too much. One in a little bit of that. So what is that? One of the years are one of the years are conductive very loss. So in that, I find a good one. I don't know what to say. In goodness, I can think of my answer that one. What you should do is that I will ask you to be a good one. On that issue, that I think of one of the other one in Lava. So, in conclusion, we have to avoid self-aid things all the times. With the fact that you are cutting board, carrying, come by the way, who are not required, cut up such a good name. Good name, Allah has said that she that came is like, put down on the tree. Upon that, now you are cutting she name, come here, the HA, that was about cutting board, go carry, go by the such a key. Me in that, you can't even tell, something like, come on, Saboni. Me ta ce sabonin saboda kai kana da inda kai Allah ya ba ka hanya za ka yi kullun nan ba to kamar na tabi ya yadda kai da kanka duk da kike da bukata za ka dauke ni ka sa ki ka fita cinka ko kuma za ka sa wannan hannu kamar da cikin tsawari yadda duk da kike da bukata ba sai da kadi ne za ka sa a ciki saboda haka akwai basira da Allah ya sa ga yasa Allah ya sa kullun yadda hannu ka bayi shiga ciki. So abin da muke rage sa bayan shi ne to in kun yana da ke me za ka yi abubuwa guda sun ta kawo idan kun ne abubuwa guda sun za na daya a soje ne wanda kai ka jama kanka ta sa infection kamar kan da fanga infection shi kunnin ka da lokacin da kike amfani da cotton bud ko kare ko kambayin ko kuma this is you have allergic reaction. Allergic reaction ta ka fa ne kun ne ko in an shi da zai ma ko so duk wannan guda sun ne two causes of hearing or of itchiness. By the way, I'm going to put in the case. So when I say, I'm going to put in the case, the ENT doctor advised you appropriately. So what are my recommendations? My recommendation is, we need a deaf interpreter, that sign language. Now I'm going to see, when the child is a committee, because, yo, that's a problem that you are, muna na duka mu, saboda muna ji. Akwai mutane da yawa sun gida wanda ba su kinciyar ta wasu zo ba saboda haka
she has had a very good in committee, I consider Tamu an interpreter, great interpreter. Look at it, Tafsir, Yana, there is no dinner, so that one that can send with us, get to benefit him, tries to follow up. Some are smacking between us, they can be able to follow up. Have you avoid noise environment? Great environment, she can come. This is the Kunya Tataki, I'm here for this sound, couldn't enter the Bible, couldn't they do here of the Bible? They should avoid over the counter medication without a proper prescription. What about Marona? Some are the phototoxic, so can take it when they go to the sweat when they. In fact, what's the Marona that they are one? So can some are the only evidence, skin products, and I have specified when they take it. So, thank you very much. I'm very grateful.
Bismillah. Wa alaikum salam.